Gwamnatin tarayyar Najeriya ta buƙaci sarakunan gargajiya da su rungumi jama'ar su kana tabbatar da samun dawwammamin zaman lafiya a yankunan su. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya yi wannan kiran a garin Shagamu da ke jihar Ogun a wajen naɗin Akarigo na ƙasar Remo Oba Adewale Ajayi a matsayin sabon Akarigo na Remo Land da ke jihar Ogun. Farfesa Yemi Osibanjo ya ce mulkinka dole ne ya tabbatar da haɗin kan dukkan ilahirin 'yan asalin yankin Remo don a ciyar da wannan ƙasa ta Remo mai tarihi a gaba a cikin ƙarni na 21. Farfesa Osibanjo ya ce haɗa kan jama'a yana kawo zaman lafiya, zaman lafiya yana kawo shugaban ƙasa da ingantar tattalin arziki, don haka sarakin ya tabbatar da an samu zaman lafiya a yankinsa. Shi ko gwamnan jihar Ogun Sanata Ibikunle Amosu ya shawarci basarakin na Remo wato Akarigo na ƙasar Remo Oba Adewale Ajayi da ya jagoranci jama'arsa, sannan ya yi duk abinda zai yi ya tabbatar da zaman lafiya ga mazauna yankin Remo, kana ya ilmantar da jama'ar yankin a game da biyan haraji ga gwamnati. Gwamna Ibikunle Amosu ya ce muna sa ran sarkin zai yi amfani da hanyoyin da yake da su basirarsa ga ƙasar Remo da ma jihar Ogun ta yadda za su kasance a matsayinsu na zaman lafiya a cikin ƙasarmu Najeriya. Ya tabbatarwa sabon sarkin cewa gwamnatin jihar Ogun za ta dafa masa baya domin samun duk abin da ake bukata ga jama'a da yake mayar da jawabi. Akarigo na Remo Oba Adewale Ajayi ya ce zai yi duk abin da zai yi don kare wannan babban matsayi. Oba Adewale Ajayi ya ce da yin gaskiya da adalci da mutunci zai jagorancin wannan babban matsayi tare da ƙara ƙoƙari don yin jagoranci na gari ga jama'arsa. Bikin da ya sami halarta da Oni na Efe Oba Adeyeye Ogunwusi Alake na ƙasar Eba Oba Aremo Gbadibo da dai sarakunan gargajiya da dama, ƙusoshin gwamnati, shugabannin hukumomi da jama'a da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.